producer of all time.
Wait, yo. Crazy Bless, Pompey, Yaya City. Let me get him.
He might have gone, Crazy Bless.
Paletti, hey. Who wanna hug a Paletti? Paletti, where? I'm Kuma Hugger Paletti. Kuma Ganua Keri. I'm Kia Bamu Paletti. Mutarina Mutua, the Sumiwa. The Missus Samu Paletti. Paletti, hey. Who wanna hug a Paletti? Paletti, where? I'm Kuma Hugger Paletti. Kuma Ganua Keri. I'm Kia Bamu Paletti. Mutarina Mutua, the Sumiwa. Let me kill Missus Samu Paletti. Paletti, Kay Paletti. I'm Kuma Hugger Paletti. Hadega mangu biladi mi yango anshigo just ni man palitif sunki saraba matalaka almatere ma da mara yusura sa wait a minute yasa kaman ka jisera nan zabe su yafa nyu waye na takura ma guys chicky white houses na nan chicken that ice pop people just the pie come but shooting up in price ama yanzu mun waye ama yanzu mun kane suna so suraba mude kuma so kene da siyasa hey paleti hey who wanna hug a paleti paleti where Kuma Hugger Paletti, Kuma Ganua Keri, and Kia Bamu Paletti, Mutanina Mutua, the Sumiwa, the Missus Samu Paletti, Paletti, hey, who wanna Hugger Paletti, Paletti, where? I'm Kuma Hugger Paletti, Kuma Ganua Keri, and Kia Bamu Paletti, Mutanina Mutua, the Sumiwa, the Missus Samu Paletti. Abun da ke faruwa shugabane mu na kopsawa ba su tausaya ba talaka we knew that the head like munchika mu protest su chewe yaran sun cika muna harbi babu bindiga I was trying to see unity together we better than sandina
is the hell no to us but government and police brutality
mun zo da shiri ne mutumi na mu ma gwamnati brutality policy hey who wanna hug a policy policy where I'm kuma hug a policy kuma ganyuwa gari An kia bamu paleti, mutane na mutua da sumiwa, domin su samu paleti, paleti, hey, who wanna hug a paleti, paleti, where, an kuma hug a paleti, kuma ganyuwa keri, an kia bamu paleti, mutane na mutua da sumiwa, domin su samu paleti,
imata gano, there's a place, only